Yan 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 yan, ne zici aka? Tablaya vadaike, I'm